بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة السادسة قاعدة شدة cikin qawaidna ilmin jarh wa ta'dil yace la yujzi'u ta'dil min ghairi ta'yin al mu'addil yace bai yiwa adalantarwa ba tare da an ayyana al mu'addal wanda ake adalantarwa ba al mu'addal kenan wanda ake adalantarwa khadib al bagdadi yake cewa idza qala al alim idan malami yake cewa kullu man rawaitu anhu fa huwa siqa duk wanda na rawaito daga gare shi siqa ne yayi wannan itlaqin wa illam usammihi ko ban bace sunan shi ba ya fada haka summa rawa allam yusammihi sannan ya rawaito daga wani wanda bai ambata ba fa innahu yakunu muzakkiyan lahu zai kasance ya tsarkake shi ne gaira anna la na'malu ala tazkiyati sai dai ban min aiki akan tsarkakewa shi li jawazu anna arifahu dan tana halaccin mu san shi idza zakarahu in ya ambace shi bi khilafil adala da sabanin adalanci tana yiwa da bai ambatar mana ba sunan shi shi a itikadin shi ne da fahimta shi cewa siqa ne amma da ya ambata ma malamai tana yiwa su kuma a wajen su ba siqa bane dan tausikin ma akwai in sabani kamar yadda muka gani can baya daidai gurgurdan kowa da kawa kaida shi sharhul kaida yace tatanawalu hazihi alqa'ida hukm ta'dil ala al-ibham wannan qa'ida ta dauki hukuncin bayanin ta'dili akan rihi arihi wa annahu la yujzu'u li wannan bata wadatarwa li jawazu an yakunu rawi inda hazal alim siqa dan tana yiwa ya kasance wannan marawacin a wajen malamin da ya hadu wannan magana siqa ne wa inda ga rihi majruhan a wajen wanin shi kuma majruh ne bi anwa'in min al-jarh da wasu nau'ika na jarhi wanda shi a wajen su ba jarhi bane yace walaysa hadha ma'anahu adam al-ihtijaj bi tazkiyati al-mu'addil ba kuma wannan ana nihin bacewa wai ba a hujja ne da wannan tazkiyar da yayi an amshi tazkiyar shi amma ayi aiki da ita a dora ma duk wanda ya rawaito wannan ba za a yi ba yace bali umal bi tazkiyati al-mu'addil ana aiki da tazkiyar shi wala shak izu urifa ainun rawi in an san ainun marawaicin wa innamal maqsidu abinda ake nihi anna tawqufu fihi aw la ay tawqufi kan wanda ba sanin ba shi yahi li adamul wuqufi ala ainihi dan ba san waye ba ma li ya'rifa li yu'rafa halu dan saboda a san halin shi muka ga muna karatu wa misalu zalika misalin wannan qaulu shafi'i wa da shafi'i اخبرنا السقا عن صالح مولى توأمه سقا يا بام لاباري daga صالح مولى توأمه قال بعض اهل المعرفه بالحديث وسمع علماء حديث suke cewa huwa ibrahim ibn abi yahya yana nihin ibrahim ibn abi yahya قلت sai nake cewa ibrahim huwa ibn muhammad ibn abi yahya al-aslami wasaqahu shafi'i shafi'i ya wasaqashi wa kazzabahu kuma ya qaryata shi wawahahu jama'atu min ahli al-ilm jama'a da dama cikin malamai sun qaryata shi sun raunanar da shi to kaga nan gurin shafi'i ya wasaka shi yake ambata sunan shi inda kai anhwani da cewa akhbarana siqa kawai kace tunda shafi'i ya wasaka kawai mu dauka cewa siqaqin ne masaha hadisin to yayi an binciko waye siqaqin wannan dan gashi ana tana bayyana ibrahim ibn abi yahya ne wanda wasu sun ma duke shi a makareci dan na taho a makara da mun ko me yi wannan dan da gobe na jama'a ne yake saboda duke tayya go al-qa'idu sabi'a qa'ida ta bakwai adam qabul kalam al-aqran ba'dahum fi ba'd ba'a amsar maganansa annu bangaransa cikin bangare Al-Hafiz Ibn Abd al-Barr An-Namiri Allah mashi rahama cikin Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi yake fada wannan na sabke shi sama da shekara 10 ina da sosai mun samu fa'idodi an yi lokacin da ma da fa'idodin da ke cikin shi ina karanta su ga dalibai sosai littafi ne mai daraja As-Sahih fi hadhal bab yace sahihiyar cikin wannan babi anna man sahat adalatuhu cewa wanda adalan shi ta inganta wa sabatat fil ilmi amanatuhu a cikin ilmi amana shi ta tabbata wa banas siqatuhu amincin shi ya bayyana wa inayatuhu bil ilmi da kula shi da ilmi lam yultafat fihi ila qawli ahadin ba a kula ko daya akan maganar wani illa an yati fi jirhatihi kaga nan gurin alhamdulillah duk wanda kasance yana karatun hadisi to ko a janibin rayuwar shi ta waje dauko shi ya dabbaka zai zama lahiya da jama'a da yanzu ka dauki mutum a matsayin mutum kirki baka ga wani lahi ba wani ya zo yi ta caccaka shi yayi ta bata shi ko dai kaka kallo wannan kai dai kai aiki da abin da ka sani na halin shi illa an yi a ce fi jarhi bayyinata adalihi tasihu bi jarhatu yace sai in an samu hujja da ta zo kyararawa da take ta adalai da take nuna cewa yana da rauni ala dariqi shahada akan hanya ta shahada da aiki da ita min mushahada ga abin da aka gani wal muayana li zalika da abin da an gani ido da ido bima yujibu qawluhu da abin da zai wajabta magana shi min jihatir fiqh ta huska ilimi wa nazari da nazari shi ma wanda zai zo ya rauna naqin ya jarra haqin illa min jihatil fiqh wa nazari ba kawa haka ba dan ba a san ba miki tsakanin su yazo ya caccake shi a amsha a karba wa qala kuma dai yake fada a mujallal na biyu yace kad kana baina ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajillatul ulama inda al-ghadab kalamun huwa aksar min hadha ya kawo maganganu da dama Allah mashi rahama wanda manya manyan malamai ne hatta da malugo ga wasu sa'annu sun soke shi to wannan ba a iltifati akan shi manya manyan malamai wanda wasu sun soki juna wasu sun mutuncin juna to dan ya nuna mana cewa wannan duka ba a kallo da su bai tasiri ibnu abdul bar a wancan littafin ya kawo su asar di yawa jinkim yace walakin ahlul fahmi sai dai malamai masu fahimta wal ilmi da ilimi wal maiz da mutane na miza la yartafituna ila zalika basu kowaiwaye zuwa ga wannan li annahum basharun dan su mutane ne sahabbai tsakanin su an samu wani ya ga ma wani haka nan malamai yace yakdabuna suna hushi wa radawna suna yarda wal qawlu fi rida ghayru al qawlu fi ghadabi mutun yayi magana cikin yana yarda kuma ba dai bace da cikin yana hushi ba a dauka cikin yana hushi ya gaigaya ma wani magana a dauke ta sharhil qa'ida sharhin qa'ida tatanawulu hadhihi al qa'ida hukmu kalam al aqran ba'dhum fi ba'd hukuncin aqran bangaren su cikin bangare la siyaman idza kana bainahum naw'un min al adawa balle ma an akwai nau'i na adawa aw al ikhtilaf fil mazhab ko sabani cikin mazhaba wal mu'tamad abin da yake dogaro dai adamu qabulu kalam al aqran ba'dhum fi ba'd ba'a amsar maganan malamai bang sa'annu cikin sa'annu illa an yakunu ko wani malami yahuto yana kiran wani malami jahili ne bai san komai ba malami bane wannan wanda yake dalibin ilimi ko daukan tabba yayi ba ya san tsakanin su ne wannan sa'an shi ne dan ya kira shi cewa bai da ilimi bai san komai ba wannan ba shi ke nuna bace a hakika haka ne illa an yakuna mufassara mubayyana sabab sai in ya kasance abin da yake an fassara shi ne an bayyana sababi fahina izin yajibu itibaruhu fil hukma anan ne sai ya zama na ayya wajaba a nura da magana shi cikin hukunci wa adamu igfalihi ba za a yi banza da ita ba in ya kawo dalili ya bayyana sababi yace misalin kalamul aqran wanda ibnu abdul bar ya kasu kalamul imam malik rahimahullah magana imam malik da yayi ta cikin muhammad ibn ishaq ibn yasar da wadai shi kice dajjal min ad-dajjal kaga dujjal ne shi ko babban malami ne yace wannan ya zo daga gare shi ne eh lokacin da yake cewa ibnu ishaq a ardu alayya ilmu malik ku bujiro mun da ilmin malik fa inni ana baydaru ni ne mai tace shi wakila suka ce innahu kazzabahu shi ya qaryata shi ne lamma da ana fi nasabihi lokacin da yayi suka cikin nasabashi kaga abun yana da dalili yana da baka san dalilin ba ka dauki maganar malik kai ka rauna nashi wa ruwaya an ibn ishaq annahu za'ama anna malikan an rawaito cewa ya rai cewa malik da wa alayan shi mawali bani tayyib mawali ne na bani tayyib fa akhda sai yayi kuskure wa kana zalika aqwa sawmi fi takzib al imam malik lahu nan gurin imam malik ba kageyen mishi ba dajjal min dajjal suna nihin wanda yayi ƙarya wanda take babbar ƙarya to nan gurin yayi kuskure wajen nasaba malik zuwa ga abin da yake nasaba shi to dan ya ce mishi makareci malik yayi gaskiya amma kuma ba za a dauke ta a dabba kata ba cikin jarhi cikin ilimin hadisi da ya soki malik wa min zalika daga cikin wannan hadar abi abdullah ibn manda cikin sha'anin Abi Nu'aym al-Asbahani al-Hafiz mai Hilyatul Awliya dan kwatan kwacin shi zancan Abi Nu'aym shi ma cikin Ibn Manda Zahabi cikin Asiyar yake cewa ya kasance Abu Abdullah Ibn Manda yuquzi'u fi Abi Nu'aym li makan al-i'tiqad al-mutanaza'u baina fihi baina al-Hanabila ya kasance yana zubda mishi mutunci dan saboda matsayin aqida tsakanin wanda suke na abun nan hana malaman hanbaliya wa sabu abul hasan da daliban abul hasan wa nala abu nuaim ya abu nuaim ya ci mutuncin abu nuaim shi ma daga abi abdullahi cikin tarihin shi wa kad urifa wa hanu kalamul aqran sai nan shine mahallu shari yace mun san raunin maganganun sa annu almutanafisin masu munafasa ba'dun fi ba'd bangaren su ga bangare yan kaga wannan yana da yawa yana da sababi ba a amsar zancen wasan su akan wasu gaskiya misalin abin da yake gudana ma a yanzu na duniya ta ilimi yanzu kora shi karan jiya wani ya tuntube ni akan wani malami ne yace shi abin da yake mamaki wani hadisi ne ai ko mun yana tambaya sai yace to ya ga malamai sun inganta shi to amma sai ya ga wani malami ba azhari ne ya abun nan ya aldi inda albani ya saha ha kawai sai kokarin jarraha shi inda albani ya saha kokarin jarraha shi to ka gani yanzu wannan in mutum bai san ba munafasar da ke tsakanin azhar da malaman madina sai riga daukan magana junan su kan juna iko suna da munafasa da inda kaga sun tsani albani ko ibn baz ko ibn usaymin malaman azhar dan su suna ganin ko ba ku san komai ba su ma da ganin suna ganin ko ba ku san komai ba to wannan su ma ba a daukan maganganun su
amma yana yawan suka albani
eh sosai duk zaka ga malaman azhar suna suka wannan da ko wani Dr. Mahmud Bare da ya zamana nan cikin misara wannan inna dan yi bahasi ina bashi ya dan mini muraja'a to duk inda ya ga maganar malamin Saudiya ce mi ga mun kare wannan magana ka bar ta ga maganar wani a cikin littafin shi ta inganci ga ta mai abun nan zan ce mishi ai insha Allah na hazzafe ta in kawo ta wancan ni ko ke na san abin da ke tsakanin su ba wani tasiri ba zai
kuma kowa ta so kawai sai dauko wannan abin
eh kawai wani abu Allah ya sa musu wannan kiyayya junak kiyayya cikin maktaba nan ya ga littafin su albani ko su bin bas kamar ya ga tutu ne wala mai da su hura mai to irin wannan dalibin ilimi bai kula da wannan abin da ke tsakanin su ya sa ya ga cewa albani bai da abin da kenan dalibai ba sun bambance ba musu san ba cewa malamai ne tsakanin juna su suke suka juna kakka dauki wannan bai ganewa sai ya ga cewa dan da'iman ma in ka ga wani ai zaka yana da wani littafi na wani ba azhari da yamma albani raddi albaradin akan haka ne albani wajen hadisi 30 da ke cikin sahihi muslim ruwayata abi zubair al-makki an jabir di ya rauna nasu wanda wannan duniya ilimi ta ma albani raddin cewa kuskure ne to haka ya dauke su yayi durasa yake bayanin raddin to in ka je da yake kausasa magana kamar su maganganun su ibn hazam azkan malamai da su ibn al-arabi su ma suna da zahin halashi suna da zahi ba a daukan magana gan wani wanda suke ci in ka dauki wannan usulubin kai ma kaga cewa a littahi ka ganshi to sai ka hau bisa kuskure ibn hazam a cikin al-muhalla su malik su shafi'i da jahilai ma yake kiran su da jahilai yake kiran su to kaga da wannan sabanin na tsakanin su mutum bai daukan shi haka shi kuma ibn al-arabi da Imam al-Baji su kuma sun tashi raddi su ma muggan maganganu daga ga suna gaya mai cece wasu jahilai wasu mahaukata suna rai cewa kaza 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 kaza